We did not even dissolve into a committee of the whole. We were not even given the opportunity to even consider this. But without it, next, Order 73 is very, very clear. We relied on that point further. He said, any senator, I am a senator, may challenge the opinion of the president or the chairman by claiming a division. It is mandatory.
Ba a bari mun dauki matakin amincewa da dokar ba. Ba a bamu dama mu bayyana hujjojinmu ba. Dokar gudanar da majalisar dattawa kashi 73 ya ba kowane senator hurumi ya kalubalanci shugaban majalisar dattawa idan bai gamsu da wani abu ba. Senator Omar Agege kenan da korafin da yasa suka fice daga zauren majalisar. Majalisar dattawan ta rabu gida biyu bayan da shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya tabbatar da amincewa da rahoton sauya jadawalin zaben da za a gudanar a Baki wato shekara 2019 wanda ya saba da tsarin da hukumar zaben kasar ta fitar a baya inda yake nuni cewa za a fara ne da zaben shugaban kasa. Senator Abdullahi Adamu shine jagorancin sanatoci da suke nuna adawa da gyaran dokar zaben.
Irin ka'idoji da aka shimfiɗa na samuwar doka da suka fi amfani da shi ba zai da kamata ba. Domin babban abin kulawa a nan shine tsarin mulkin Najeriya ya faɗi a wuri daban-daban. Sashi daban-daban na tsarin mulkin. Kan wane ne ke da iko? Iko. Wani da alfikin kasa ne ba shi iko na yasa ranakun zaɓe. Shi a muke tare mulki ya bayar wa hukumar zaɓe ne wannan iko. To, aka zo aka ce a'a akwai wani doka da za a yi mu yi. Sai muka yi doka? Yau dokan nan bai dace da abin da ko bai daidai da abin da tsarin mulki kundin tsarin mulki na jari tanada ba. Wannan doka ba ta da amfani.
Amma a lokacin da yake ba da hujjar gyaran dokar, mai magana da yawun majalisar dattawa Aliyu Sabbi Abdullahi ya ce ba a saba umarnin kundin tsarin mulki wajen yin gyaran dokar ba.
An yi gyara ma wannan kundin kasa 2010, gyaran farko da aka yi ma constitution, inda a ciki wanda suka yi gyaran nan a inda aka ce za a sa ranakun zaɓe bisa umarnin hukumar zaɓe, sai aka yi ƙari bayan sunan ita hukumar zaɓe aka ce in accordance with the electoral act, yanda ita watan doka na zaɓe ta bada dama a yi. To ina ganin in kika karanta wannan kundin ƙasa yanda yake ba tare da zuwa shafin da aka yi gyara ba, ke ma za ki ɗauki cewa wannan abu haka yake. Amma idan kika yi la'akari da gyaran da aka yi 2010, za ki ga an yi wannan gyaran an ƙara in accordance with the electoral act. To shi yasa su 'yan majalisa da tijai suka ce lallai suna da hurumin su abin da suka yi.
A yanzu dai 'yan ƙasa za su sa ido a gani ko shugaban ƙasa zai sa hannu a wannan sabuwar dokar zaɓen shekara 2018 kafin a fara aiki da ita. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.